Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Barkamu da wannan dare na yau Litinin 22 ga watan Yuni shekarar 2020. Baba Yanko makeri ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar likitocin Najeriya ta janye yajin aikin gama gari da ta shafe mako guda tana yi bayan da gwamnati ta saki kudade na biyan haƙoƙin ma'aikatan jinyar. Muna kuma dauke da rahoto akan mabambantan ra'ayi da 'yan Najeriya mazauna Ghana suka bayyana akan batun rusa wani gini na ofishin jakadancin Najeriya a birnin Accra. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan batun fyaɗe da ya zama ruwan dare a Najeriya, inda kungiyoyin kare haƙƙin mata suke ƙara kira ga ɗaukar ƙwararren matakai akan masu aikatawa. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da dare. Ga cikakkun labaran duniyar. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO a jiya Lahadi ta bada rahoton hauhawar alƙaliman sabbin kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya da ya kai 183, adadi mafi yawa cikin wuni ɗaya tun somawar annobar. Jami'an WHO sun faɗi cewa cikin makonni da dama an maida hankali kan barkewar annobar a ƙasashen yankin Amurka. Kana alƙaliman da suka bayyana jiya Lahadi sun yi nuni da hauhawar ƙididdigar sama da 116,000 a wuni guda a yankin. Brazil ce take kan gaba da kusan sabbin kamuwa 55,000. Amurka ke biye da ita da sama da sabbin kamuwa 36,000. Kana Indiya na da sabbin kamuwa 15,000. Shugaban WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a yau Litinin ya ce ba cutar ce ta kasance mafi girman barazana ba a yanzu, illa rashin haɗin kai a faɗin duniya da shugabanci. Ya ce ba za mu iya shawo kan wannan annoba da rarrabuwar kai a duniya ba. Sama da jihohi 12 na Amurka ne suka samu ƙaruwar sabbin kamuwa da cutar. Dr. Tom Inglis, daraktan cibiyar lafiya da cibiyar nazarin lafiyar al'umma ta jami'ar Johns Hopkins a tattaunawarsa da kafar labaran Fox a jiya Lahadi, ya ce dalilan wannan hauhawa shine samun ƙaruwan gwajin cutar da ake yi da kuma ƙara yaduwar da take yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya buƙaci China ta sako wasu 'yan Kanada biyu da ke tsare a China bisa zargin leƙen asiri. A wata sanarwa da aka fitar yau Litinin, Pompeo ya ce Amurka ta damu matuƙa da lafiyarsu. Ya kuma ce waɗannan zarge-zargen suna da alaƙa da siyasa, kana ba su da tushe. An tsare tsohon jami'in diflomasiya Michael Kovrig da ɗan kasuwa Michael Spavor a ƙarshen shekara ta 2018. A ranar Juma'a ne China ta bada sanarwar cajin laifin leƙen asiri a kansu. Firaministan Canada Justin Trudeau ya bayyana kamar mutanen biyu a matsayin ya saba ƙa'ida. Majalisar Dattijan Amurka mai rinjayen 'yan Democrats da Majalisar Wakilai mai rinjayen 'yan Republicans sun shirya ɗaukar babban matakin kada ƙuri'a akan yin garan bawul ga tsarin aikin 'yan sandan ƙasar, yayin da majalisun biyu suka amince da mafi yawancin ƙudurorin garan bawul ɗin. Amma har yanzu ba su amince gaba ɗaya akan sauyin da ya kamata a samar ba. Bukatar yi wa dokar gyaran fuska ya biyo bayan mutuwar wani ba'amurke baƙar fata George Floyd a hannun 'yan sanda, lamarin da ya haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar da ma duniya baki ɗaya akan wariyar naulin fata da amfani da ƙarfin tsiya da jami'an tsaro ke yi akan mutane. Babban abin da ya raba kawuna tsakanin ɓangarorin biyu shine batun kariya ga 'yan sanda, wani rukunin dokar da ya sa da wuya mutane su iya shigar da karar jami'an 'yan sanda idan suna ganin sun tauye musu haƙƙi. 'Yan Democrats suna ra'ayin soke wannan kariyar, amma shugabannin 'yan Republicans suna kalubalantar yin hakan. Kana fadar White House kuma ta ayyana al'amarin da cewa shugaba Donald Trump ba zai soma shi ba. Daga ƙarshe, zulumi da aka shiga dalilin hauhawar sabbin kamuwa da coronavirus a Amurka da sauran ƙasashen duniya ya sanya al'amura yin ƙasa a kasuwar duniya a yau Litinin. Da maraicin hada-hadar kasuwanci a Turai, kamfanin FTSE da ke London ya yi ƙasa da kashi igo 3 cikin 100, CAC 40 da ke Paris kuma ya yi ƙasa da igo 7, Kana DAX da ke Frankfurt ya yi ƙasa da kashi igo 5. Da safiyar yau Litinin a Asia, hannayen jarin kamfanin Japan Nikkei ya yi ƙasa da kashi igo 1 a ƙarshen kasuwa, inda Hang Seng da ke Hong Kong kuma ya yi ƙasa da igo 5. Kospi da ke Seoul ya yi ƙasa da igo 6. Kamfanin Sensex da ke India ya rufe da ribar kashi igo 5, yayin da SEC da ke Taiwan ya yi sama da kashi igo 2 cikin 100. baki ɗaya hannayen jarin kamfanin S&P da ke Australia da ASX da ke Shanghai Composite ba su canza ba. Ana ta tafka asara a kasuwar mai, inda ake saida ɗanyen man Amurka akan farashin dalar Amurka 39.50 kowace ganga, abin da ke nufin yayi ƙasa da kashi 6 cikin 100. Sannan ana saida man Brent a kasuwar duniya kan farashin dalar Amurka 41.97 kowace ganga, wato yayi ƙasa da kashi 5 cikin 100. Ana ta samun hauhawa a kasuwanni bayan da kungiyar lafiya ta duniya ta bada rahoton sabbin kamuwa da COVID-19 183 a faɗin duniya a jiya Lahadi, adadi mafi yawa tun sa'ar da cutar ta bulla. WHO ta ce Brazil ce ke kan gaba da sabbin kamuwa 55,000, biye da ita kuma Amurka ce da sabbin kamuwa sama da 36,000, sai India da sabbin kamuwa 15,000. Gabaki ɗaya a faɗin duniya, WHO ta ce an sami sama da mutum 8,963 da mutuwar mutum 468.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kungiyar likitocin Najeriya ta janye yajin aikin gama gari da ta shafe mako guda tana yi, bayan da gwamnati ta saki kudade na biyan haƙoƙin ma'aikatan jinyar da aka kiyasta kudin ya haura naira ₦13.3 billion da ya kunshi allowance na aikin cutar coronavirus da kudaden inshorar rai. Daga Abuja, Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Yau mun koma aiki karfe 8 na safe, kungiyar likitoci ta Najeriya ta janye yajin aiki da ta shiga domin wasu bukatu da suke muhimmai da ya kamata a ce gwamnati ta yi, wanda sai da aka kai ga shiga yajin aiki kafin aka kai ga samun matsaya a kansu. Ba za mu ce ba a biya ba, ba kuma za mu ce an biya ba. Akwai wanda an fara biya, akwai wanda kuma an kai ma matsayin cewa an ba gwamnati yarda da amana cewa za su aiwatar da wannan abu. Misali, bukatu na kayan kare kai yayin aiki a cikin wannan yanayi na annoba. To yanzu dai gwamnati ta fara raba su zuwa jihohi da asibitocinta. Sai ishu na inshorar rai, shi ma gwamnatin tarayya ta riga ta aiwatar.
Dakta Sani Hammad kenan daga asibitin koyarwa na Barau Dukku dake jihar Kaduna, da bayani akan janye yajin aiki da kungiyar manyan likitocin Najeriya ta yi bayan biyan bukatunta. Gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta saki naira ₦13.642 billion domin biyan allowance na aikin kula da masu dauke da cutar coronavirus da inshorar rai. Da muka tuntubi ministan yaɗa labarai da al'adu Lai Muhammad, ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta biya dukkanin bukatun da kungiyar manyan likitocin kasar ta mika, da suka hada da naira ₦9 billion ga kamfanonin inshora 14 a kasar domin kula da inshorar rai na rukunin likitocin kasar da ke fagen aiki.
The federal government has paid ₦9 billion 14 insurance companies as group life insurance for our health workers.
Lai Muhammad ya kara da cewa gwamnati ta kuma bada naira ₦4 billion da ₦642,485 allowance na aikin yaki da cutar coronavirus, inda likitoci, ma'aikatan jinya 55,031 a asibitoci da cibiyoyin kula da masu dauke da cutar corona za su ci gajiyar wannan kudade. A nasa bangare, shugaban kungiyar manyan likitocin Najeriya Dr. Aliyu Sakwamba ya bayyana cewa sun janye yajin aikin ne musamman saboda yadda ake samun karuwa na adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus. Wani tsohon mataimaki shugaban kungiyar manyan likitocin kasar na farko, Dr. Julian Ojebo, ya ce bayan nazarce-nazarcen kwamitin zattaswa kungiyar tare da shiga tsakani da kakakin majalisar wakilan kasar, sakataren gwamnatin tarayya suka yi ne kungiyar ta cimma matsaya na bawa gwamnati dama ta hanyar janye yajin aikin.
The National Executive Council met on Saturday after deliberations, we all decided that the
Julian Ojebo ya kara da cewa ba wai sun shiga yajin aiki ne saboda bukatun su kawai, amma suna kishin kasar da neman a inganta sha'anin kiwon lafiya tare da maida haƙƙin kiwon lafiya kan gwamnatin tarayya kawai, banda jihohi. Kuma muddin gwamnatin kasar bata inganta kiwon lafiya ba, likitocin kasar za su ci gaba da ƙetarawa kasashen duniya domin neman ci gaba. Halima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf. ‘Yan Najeriya mazauna Ghana sun bayyana mabambantan ra'ayoyi akan batun rusa wani ginin ofishin jakadancin Najeriya a birnin Accra, yayin da wasu ke cewa ba za ta sabu ba. Wasu kamar Malam Musa Mai Hula cewa yake a kai zuciya nisa a barwa hukumomi su yi aikin su. Ga Dan Ridwan Abbas da cikakken rahoto akan haka.
Excavator machine outside here who was trying to come in, so they alerted the commissioner, his assistant, the dignitaries that are in the premises.
Yace da misalin karfe 10 na dare yayin da yara na sun kalura akwai machine din ruso wato excavator a ajiye a wajen ginin wanda ke kokarin ya shigo don haka aka shedawa commissioner da mataimakinsa da manya da ke cikin ginin kansu an kara machine din ya karya kofar ya shigo kamar yadda kuka ganin nan da shigowar ku ya shigo sama da awa daya aikin da yayi na sama da awa daya da rabi ki ga a baya na kuke ganin nan ya rusa komai bayan gama wannan aikin sun yi shiri su fita lokacin ne ɗan sanda sun ka iso
babban commissioner Riko na Nigeria wacce gidanta na aiki ke amfani da haraba daya da rusassun ginin ita mata she da hadarin sai dai ba ta samu damar cewa komai ba wasu ɗan Nigeria a Ghana da sun ka isa gan sun nuna damuwar su ainin game da abin da ya faru shugaban kungiyar ɗan trade Nigeria a Ghana Chief Chukwu Emeka Najiya ce
the Nigerians authority are not the one that breaking it down is a Ghanaian who came in and I heard the secretary saying that he was saying that Nigeria have no land in Ghana
ba hukumomin Nigeria su karo su ginin ba ɗan Ghana ne kuma ina jin wasu na cewa Nigeria ba ta da fili a Ghana suka iya suka shigo nan da machine sun karo su ginin ban tsoron ambata suna abinda naji dan kwandilar ya ce shine glyco ne ban sani ba ko mai glyco insurance yake nufi ko wani glyco ne na daban nayi imani ɗan sanda sun san shi an sheda min ɗan sanda sun karbi lamban sa da sun ka sadu don shi ba wani abu mai wuya bane a gano shi a gani na wannan abun na yawa zaman ɗan Nigeria a Ghana na zama mawuyacin abu organizer ɗan arewacin Nigeria a Ghana Malam Musa Maihuna ya nemi akai zuciya nesa a bar hukumomin kasashen guda biyu su daidaita kansu yadda suka saba
a gaskiya bai min dadi ba ba rusa gidan bane ba alakar da ke Najeriya da Ghana nan a gaskiya ita ce ban so ta baci dan a Ghana ba ka Ghana Najeriya ce kuma a Ghana kuma a Ghana kace kun kuma kaje a Najeriya ba a Ghana a Ghana ne ko ku a Najeriya kace dan kowa in yaje gida ije kiran da zan yi a ciki hukumomin su shiga suna da hankalin su kuntu kowa ilimi dan talaka yanzu shi bai san kuma musamman menene dalilin fasa wannan abu ba amma su a junansu manyan kasashe da Najeriya da Ghana su zauna su jar abin
Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwan Abbas kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan
Thank you.
Madalla a Najeriya kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma al'umman ƙasar suna ƙara yin kira ga gwamnati da ta dauki kwararren matakan hukunta masu aikata laifukan fyaɗe cikin gaggawa don ya zama darasi ga sauran jama'a. Wakilin mu Sani Shu'aibu Malumfashi ya ce kiran ya biyo bayan fyaɗe da aka yi ma wata jaririya.
Yanzu fyaɗe ya zama ruwan dare a cikin birane da ƙauyukan Najeriya sabili da rashin yanke hukunci mai tsanani akan duk wanda ya aikata shi. Aika-aika na baya-bayan nan mafi muni ban tausayi da ta'ajibi shine wanda ya auku a jihar Nasarawa, inda wani mutum wanda ba a san kowaye shi ba ya yi wa jaririya 'yar wata uku fyaɗe. Mugun ya shiga cikin gidansu ne ya ƙetare mahaifiyarsu wacce ta kwanta a dokin ƙofar shiga ɗakin nata inda take gadin yaranta da ta shimfiɗe a ƙasa, jaririyar kuma bisa gado don iska ya dan shiga masu ɗaki kafin su rufe ƙofa sai bacci ya ɗauke ta.
Wallahi ban farka ba sai misalin karfe uku na farka, kuma sai ban ganta, amma kuma ga yara a shimfiɗe bakin karaki, amma kuma tani da tana kan gado an ɗauka saboda mijina baya ne. Kin na tashi na sa'i mutanen anguwa sun taya ni ne na same ta ne primary school da gina 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 ne kuma mun ba a rufa ba, ina wuce shi na duk kan yare shi na ba wannan ta gibe na ta kuma jini da na gongo cikin takuma da jini shi na dauke da an dauke ta an kai mai sannan yin sanda an jiba ga kowa ba an ta mutum daya ne kowa mushi rufe an ce to itin da jikin ya ne da jini bai kamata ce a barta haka ba, an dauke da an kauta asibita garin mana an gangara an kauta garin mu sai sun ce ai su ba za su iya ba akai ta lafiya special shi na san dauke na kai na asibita da iya ci wani matsala ba da yawa ba ya duba sai ci shi gaskiya ba zai iya ba shi dai mu tafi Jos ba ni da kuɗi to an ce tafiyan Jos nan kwa kin ga kuɗi mai yawa shi na kaza ka dauka katifa na aka sai da shi 2040 aka hada kuɗi dangi sun hada kuɗi shi ne muka tafi Jos daga tafiyan mu shi sun ce to ra mata aiki guda uku da su fidda hanjin ta gida biyu ta ci gaba da kai saboda gurin fitsari ya riga nan lafiya saboda da yi kashi tana kashi na fita gurin fitsari.
Yanzu haka tana shirin komawa babban asibitin koyarwa na Jos don yi wa diyarta tiyata karo na hudu don samun waraka. A Kaduna ma irin hakan ya faru da wata yarinya a shekara 2 da rabi. Dada ɗan tsakanin nan wani yana yi wa diyar wani mutum fyaɗe 1000 ta cika masa, har ya ɗauki hotonsa na bidiyo don kafa hujja, sannan ya sassare mai ƙauri ya mai jina-jina. Mutane kuma suna kallon shi babu wanda ya zo cetonsa. Wannan lamari ya nuna zahiri mutane san hasala, an kai su makura sai dai ba su da abin da za su yi sabili da rashin hukunci ga waɗanda suke aikata laifi. Shin me ke dalilin yin fyaɗe ga wani magidanci daga garin Katsina?
Sunana Ahmed Salolo. Eh, gaskiya magana fyaɗe yana afuwa, abin da ke gaza shi wani boka zai ba shawara in yayi abun zai zama wani abu zai samu kuɗi ko zai yi kasuwa a wani al'amari wanda yake nema. Wasu kuma kwaya ce suke shafe musu yawa su rasa me za su yi su shafe kawai. Kuma ta tsofa zuce to shi kila wani masifa ne ya wada makan shi ko sa kan ciki wanda dama can yana yi da yan talla yan sai da hura din.
Sunana Mariya Kasu daga Katsina. A shi wannan kuma gaskiya kusan shi annoba ce da ta faɗo ga duniya, inda kusan ko ina ana yi sai dai mu ce Allah ya kyauta waɗanda ke yi Allah ya shirye su. Za ka ga ba ma daji kaɗai ba har cikin birni, cikin ƙauyuka, cikin gari, ko ina ana samun waɗannan matsaloli ne. Jaraba sai kawai daga shi dan Allah ya kiyaye shi. Kaga akwai wani kids na sani DOA ta bi uban sai ya baro matar can ya dawo falo wurin ƴaƴan da kwanta. Kaga laifin ta ne, me zai sa ta bar shi ya zo ya kwanta da ƴaƴa mata a falo? Su ba nono yake ba su ba, ko ita da ta goya su ba ta zo ta kwanta da su ba saboda sun yi wayo ballan da nashi. Kaga nan akwai sakacin ta.
Madam Mariya Anata bayanin. A jihar Yobe ma lamarin sananne ne.
Sunana Adama M. Suleiman daga Dama Tudu. Hannun rayuwa ne na yanzu da aka samu kai a ciki. Ni a gani na kawai ina ga fati ne kawai, mutane sun sa duniya ne a gaba suna neman duniya. In dai jaraba ce ai da akwai manyan mata da ya kamata a ce sun bi, amma suna jin yara ƙanana irin wani 'yar wata uku na Aisha tsafi ne wannan.
amma ya kamata mata su dinga sa ido akan ƴaƴansu mata ko da da uban su ne ma.
Shin me ya kamata iyaye su sani su kuma kiyaye?
Sunana Binta Umar MD. Ishu na tarbiyyar yaro gaskiya yana hannun uwa ne da uba. Sai kaga uba na aiki, uwa na aiki, sai su tashi su fita da safe a bar yara a hannun masu aikin gida. Wani lokacin ma masu aikin gida ne ke yin wannan abun. Wani lokacin kuma baki ne tunda sun san iyayen ba sa nan, sun san lokacin da ba sa gida, sai kaga sun shigo sun aikata wannan aikin. Sai kaga wasu alhazai suna shagon su za su ga yara masu talla su kira su su zo suna masa wani irin wasa da baya da kyau. Wani lokaci kuma kayan da ake bani yara na sawa bai da kyau.
Ko yaya masu kallon al'amuran yau da kullun suke kallon wannan lamari na fyaɗe? Ga Hajiya Aisha Bamanga daga garin Abuja.
Gaskiya abun ya dawo ruwan dare. Ko ina magana daya ake yi. Iyaye laifin su daya. Kana tunani eh kana da dan uwa, kana da kani a gida, kana da dan uwan miji a kanin miji a dan uwa ka bar kala ka fita ka bar yara da su. Baka san me suke da niyya ba. Su zo su maka ta'adda da yara, su juya su tafi. Su ce yara ka su yi magana. Wannan case din Nasarawa dinnan ya fitar da mutane da yawa. Suna fadan su ma incidents da suka yi ta samu a gida kuma uncles din su, ƴan uwan su suka musu amma kuma sun ce su shiru. But wannan incident din Nasarawa dinnan sai ya fitar da kowa na jin labarin kowa da talauci yayi yawa, ilimin yayi karanci. Abinda nake so gwamnati su yi wannan law din da ake so ai, policy din da ake so ai miki na castration din maza duk wanda aka kama da laifi, wanda kuma naga kaman manyan musu masu policy makers din ba su so. Amma inda za a samu a tsira wannan policy, a samu scapegoat daya, misali a ce eh an kama wannan kaman yadda wani video da na gani na uban yaro da ya dauki mataki a hannun shi, a samu scapegoat daya a mishi. Ina gani wallahi in ba a bari an yi wannan policy ko kuma da kiwani mataki ba, da gwamnati ta yi da jama sun fara daukan mataki a hannun su, kasan ba za su yi dadi ba gaskiya.
Sunana Rabi Salisu Ibrahim, shugabar kungiyar da take tallafawa mata da yara bangaren kare musu haƙoƙi.
Wannan al'amari ya zama ruwan dare na fyaɗe. Rahotanni wanda ko kuke bi kun samu guda nawa?
Daga shekarar 2015 zuwa yau shekarar 2020 na wannan wata mun samu case guda 387 wa'anda gabaki ɗayan su case ne da aka ɗauka daga police station zuwa state CID zuwa ƙaramin kotu, wasu kuma suna babban kotu watan high court.
Akwai wani kalubalen da kukan fuskanta ne a wajen kokarin bin wannan al'amari ganin cewa ku ba hukuma bane amma kungiya ce ta kare rayuwar mata?
Kalubalen da muke fuskanta baya wuce ɗaya biyu. Da farko dai wa'annan cases din suna mutuwa ne a wuraren masu anguwanni daga tai da kuma police station ada.
A kungiyance wani irin hukunci za ku so a yanke wa duk wanda aka kama yana fyaɗe?
To a gaskiya hukuncin da muka yi ta so mu shine maganan dandaka, wanda hatta a ƙasar Malaysia zaka ga dandakan suke yi kuma ya rage musu wannan harkan fyaɗen a shekaru 10 da suka wuce. To amma mu a nan jihar Kaduna already an yi doka wanda muna cikin ruwa da tsakin wanda suka sa hannu a wannan dokan ta Child Rights Act. An yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga wanda aka kama shi tabbatacce yana aikata fyaɗe, kotu ta hukunta shi. To amma aiwatar da wannan dokan shine muke so a fara.
Sani Sha'ibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To madalla gaida Sani Sha'ibu Malumfashi. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Bayan kasa samun tabbacin lashe gasar Premier ta bana a wasan da ya gabata, kungiyar kwallon kafar Liverpool na fatan babbar abokiyar adawarta a gasar, wato Manchester City, ta barar a wasan da suke fafatawa yanzu haka da Burnley da yammacin nan na Litinin. Liverpool din ta barar da damarta na tabbatar da kasancewar ta zakarun gasar na bana, sa'ad da ta yi kunnen doki da Everton ba wanda ya zura kwallo a jiya Lahadi, lamarin da ya kara tsawaita jiran lokacin daga kofin. To sai dai har yanzu ita ce ke da alamun lashe gasar, inda take saman teburin gasar da ta zarar maki 22 tsakaninta da City da ke binta. Duk da yake dai Liverpool din ce ta mamaye wasan, amma kuma ta kasa amfani da damarta na zura kwallo a wasan da daya daga cikin tsofaffin zaratan ƴan wasan ta Virgil van Dijk ya buga bayan dogon lokaci bai buga wasa ba. Mai horar da ƴan wasan kungiyar Arsenal ta Ingila Mikel Arteta ya ce ya zama wajibi ƴan wasan kungiyar su koyi juriya akan kowane irin yanayi suka sami kansu, bayan da suka nuna matukar bacin rai akan raunin da mai tsaron gida na kungiyar Ben Leno ya samu a wasan da Arsenal din ta sha kashi a hannun Brighton da ci 2-1 a ƙarshen mako. a lokacin da ake ficewa da Leno a makarar maras lafiya sakamakon raunin da ya samu ya nuna yatsawa dan wasan Brighton da suka yi karfiya da shi lamarin da ya sa ƴan wasan Arsenal din suka zagaye shi bayan kammala wasan kamar su da dake shi to sai dai a teta na garin koda ƴan wasan za su nuna bacin rai to kamata yayi su yi shi a inda ya dace kana kuma su fuskanci wasan da ke gaban su kada su bari lamarin ya taba kuzarin su Farashin damar nuna wasannin gasar Bundesliga ta kasar Jamus a gidajen talabijin zai sauka tsakanin shekara ta 2021 da 2025 daga euro biliyan 1.16 zuwa biliyan euro 1.1 a kowace kakar wasanni a cewar shugaban gasannin league na kasar Jamus Christian Seifert a yau Litinin adadin farashin da zai kama euro biliyan 4.4 gabaki daya shine karon farko da farashin ya fadi a kasa tun daga shekara ta 2002 sa'ad da aka yi matsaya akan farashin haka kuma ba ko daya daga cikin masu ruwa da tsaki a sha'anin yada wasanni a gidajen talabijin a halin yanzu Seifert ya bayyana cewa kwantaragin za ta shata wani sabon tsari na farashin nuna wasanni bayan annobar COVID-19 to sai dai ya bayyana sabon tsarin da cewa yana da inganci da sahihanci idan aka kwatanta shi da sauran tayin da aka yi wa sauran manyan gasannin kwallon kafa na nahiyar Turai gasar Bundesliga ta kasar Jamus dai ita ce ta farko da aka sake dawowa a Turai tun a cikin watan Mayu bayan da aka dakatar da dukkan lamuran wasanni a fadin duniya sakamakon annobar coronavirus Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC
Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya
Babaya kuma a takaice hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Lahadi ta bada rahoton hawar alƙaliman sabbin kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya da ya kai 183 adadi mafi yawa cikin wani ɗaya tun somawar annobar jami'an WHO sun faɗi cewa cikin makonni da dama an maida hankali kan barkewar annobar ƙasashen yankin Amurka kana alƙaliman da suka bayyana jiya Lahadi sun yi nuni da hauhawar ƙididdigar sama da 116,000 a wuni guda a yankin Brazil ce ke kan gaba da kusan sabbin kamuwa 55,000 Amurka ke biye da ita da sama da sabbin kamuwa 36,000 kana India na da sabbin kamuwa 15,000 Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya buƙaci China ta sauko wasu ƴan Canada biyu da ke tsare a China bisa zargin leƙen asiri. A wata sanarwar da aka fitar yau Litinin, Pompeo ya ce Amurka ta damu matuƙa da lafiyarsu. Pompeo ya ce waɗannan zarge-zargen suna da alaƙa da siyasa, kana ba su da tushe. Majalisar dattijan Amurka mai rinjayen 'yan Democrats da Majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Republicans sun shirya ɗaukar babban matakin kada ƙuri'a akan yin garan bawul ga tsarin aikin 'yan sandan ƙasar yayin da majalisun biyu suka amince da mafi yawancin ƙudurorin garan bawul ɗin amma har yanzu ba su amince gaba ɗaya akan sauyin da ya kamata a samar ba. Bukatar yi wa dokar gyaran fuska ya biyo bayan mutuwar wani ba'amurke bakar fata George Floyd a hannun 'yan sanda lamarin da ya haifar da zanga-zanga a fadin kasar da ma duniya baki daya akan wariyar launin fata da amfani da karfin tsiya da jami'an tsaro ke yi akan mutane. Zilimi da aka shiga dalilin hauhawar sabbin kamuwa da coronavirus a Amurka da sauran kasashen duniya ya sanya al'amura yin ƙasa a kasuwar duniya a yau Litinin da maraicin hada-hadar kasuwanci a Turai. Kamfanin FTSE da ke London ya yi ƙasa da kashi igo 3 cikin 100, CAC 40 da ke Paris kuma ya yi ƙasa da igo 7 cikin 100, kana DAX da ke Frankfurt ya yi ƙasa da kashi igo 5. Da safiyar yau Litinin a Asiya, annayen jarin kamfanin Japan Nikkei ya yi ƙasa da kashi igo 1 a ƙarshen kasuwa, inda Hang Seng da ke Hong Kong kuma ya yi ƙasa da igo 5, Kospi da ke Seoul ya yi ƙasa da igo 6, kamfanin Sensex da ke India ya rufe da ribar kashi igo 5, yayin da SEC da ke Taiwan ya yi sama da kashi igo 2 cikin 100. Baki ɗaya hannayen jarin kamfanin S&P da ke Australia da ASX da ke Shanghai Composite ba su canza ba.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Gresham wacce ta hada kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan daren. Baba Yakubu Makerin yake cewa an huta lafiya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin.